Kiba ha 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 kina ba sarautar zuciya ki kula da ni
bazana barka ba bazana ki ka ba kina ba sarautar zuciya ka kula da ni
kake taurarin samaniya sun zo su karrama ki kifayen cikin ruwa sun zo nishadanta ki za su buga taki dan su miki waki hankali su dauke ki murmushi ya wanke kwanci na zuciya hayya
shi nake koshi kaunar ka ce sanyin ido na da ita ne karsashi samun ka ne ado na jikina da shi ne nake yin kamshi na baka farin cikina dan kai ne tunanina so ka shake numfashina dan in babu kai a duniya kaga babu ni
sani jiri zoki a gazani kar ki barni in yi hawaye zoki tallafa mini
bani bare ka yau kuka zana zamo garkuwar ka
sallallashi ki har ki bacci zan kula da ke
gara miki shagara
ke amarya
shagam bikin ki yar gata
ke amarya
ayo bikin ki shada di
Shagara.